Me yasa ma aka ware ranar 28 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar tsaftar jinin al'ada na duniya?
To, dalilin da yasa aka saka wannan rana ta 28 saboda ana maganar cycle Lent wanda ake kira kwanakin da mace take kafin ta ga wata al'ada ta zo, kuma a yawanci mata bayan 28 suke ganin wata al'ada, duk da dai wasu baya kaiwa, wasu kuma yana dan fito, amma a saka sake dai kwana 28. To, shi kuma watan 5 shi ma dai haka din ne, saboda mata da yawa al'adar ta kwana 5 suke gani, duk da dai wasu kuma tana dan fi, wasu kuma ba ta fi.
To, me yasa ranar take da muhimmanci?
Saboda mace da ta balaga za ki ga tana al'ada, yanzu yara ma shekara 8 tara ki ga suna iya fara al'ada da wuri. To, za ki ga idan yara ba a koya musu ba, har manyan ma wasu in ba a koya musu ba akan al'ada sosai da yadda za su kula da kansu da irin ma abubuwan da ya kamata su yi amfani da su, sai ki ga gaba daya mace ba ta iya kula da kanta, ko kuma kawai abin ya zo mata ba ta yarda ta san shi ba. Sannan kuma da wannan, wasu wajajen a duniya idan mace tana al'ada zake kaman ana kyamatanta, wasu ba sa su je kusa da ita, wasu kuma kiga an aje su irin a nesa ma ba a zuwa kusa da su. To, duk da dai a fannin wannan kasa tamu ba ci gani irin abubuwan nan mutu, amma duk dai na cikin dalilin da yasa ake daina, ake so a daina wannan stigma din da ake.
Menene muhimmancin tsafta a lokacin da mace take al'ada?
Tsafta dai tana da kyau koda a ce ba mutum al'ada yake ba. To, amma yayin da muke mace take al'ada, yana da muhimmanci mace ta tsafta jiki. Dalili ko shi ne jini yana da karni, kuma yayin da mace take al'ada in ba ta canja auduga da take amfani da shi yadda ya kamata, tana bari misali abu yana staining dinta, to zaki dinga jin mace tana karni, mace tana wari haka da sauransu. To, kinga tsafta tana da muhimmanci, mace dinga wanka da sauransu, tana canja kuma kunzu yadda ya kamata.
Kamar wasu irin matsaloli ne mace take iya fuskanta idan bata kula da tsaftar jikinta ba a lokacin da take jinin al'ada?
Cututtuka dai zan iya cewa sun hada da misali idan mace tana barin auduga ya dade a jikinta, akwai abin da ake kira toxic shock syndrome, wanda wannan kuma akwai matan da ake ga zai iya sa musu infection haka, wanda wannan kuma zaki ga mace idan auduga da take amfani da shi bai karbe ta ba, za ta dinga jin kaikayi haka, sai ki kurarraji sun fi su mata a gabanta. Akwai yanzu irin kunzugu masu kanshi da ake siyarwa, akwai abin da ake kira allergy. To, shi ma kinga idan mace fatar ta bata son wannan kamshin, to shi kanshi zai iya sa mata infection da sauransu.
Wace shawara zaki ba ma mata kan tsafta don gujewa cin karo da waɗannan cututtuka da kika faɗa?
Yana da kyau mace ki sani idan kina amfani da auduga, wato pad, bai kamata ki batta a jikinki ba har ta karfin awa 6, koda da jini akai koda babu, saboda in kika bari za ta dinga cin jikinki, kuma zaki samu infection da sauransu, kuma idan kika bari haka zaki tana wari. Sannan akwai abin da ake kira tampon, wato auduga wanda ake tura a cikin gaban mace. To, ita ma bai kamata a batta tsawon awa 6 zuwa 8 ba, dalili kuwa shine ake kira toxic shock syndrome, shi ma wani infection da zai iya samu mace, kuma gaskiya ba shi da kyau kwata-kwata. Kamar yadda muka yi magana kaikayi infection, to shi kashi mace yayin da take al'ada akalla za ta iya wanka su 2 zuwa su 3, sannan duk yayin da ta je banɗaki ta yi fitsari ya kamata ya tsarki yadda ya kamata. Sannan kuma banda wannan, shi kanshi pad din ya tabbatar mai kyau ne, wanda ba shi da kanshi, dan shi ma zai iya contribute wajen warin nan, sannan kuma wajen infection din. To, abubuwan nan dai idan mace ta kare su, za ki ga insha Allah ba ta samu matsala ba.